what I'm saying is that the landing cost, as I should sell it at the pump, 170, 1.40 naira.
Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan, wato NNPC Dr. Michael Tibaru, ke cewar kowace litar mai na isowa Najeriya akan naira 141.40, amma shugaban kasa ya ba da umarnin ake saidawa talakawa akan naira 145. Hakan ne ma sa a depo depo muke saidawa dillalin man akan naira 133.28. To ke dai kuma wannan kalamai na shugaban kamfanin mai na NNPC ya harzuka majalisar dattawan Najeriya. Senator Kabiru Marafa shine shugaban kwamitin albarkatun mai na majalisar.
Who are those that they are subsidy? If they are subsidy, who are those that are subsidy?
An gaya mana cewar akwai tallafin mai. In haka ne, to wane ne ya bada umarnin bayar da wannan tallafi? In za a bada tallafi, to ai mu ne masu amincewa. Muna buƙatar mu sani in har da wannan tallafi lokacin da farashin mai ya cilla zuwa naira 145, abinda ƴan Najeriya suka yi imani da shi shine an cire tallafin mai. Yanzu kuma wani ya gaya mana cewar mai na isowa a Najeriya akan naira 141 akan kowace lita. Idan haka ne kuma, to wane ne ba da umarnin biyan wannan tallafi?
Who approved the subsidy of that payment of the remaining balance?
To koya masana ke kallon wannan cece kuce tsakanin bangarorin biyu? Muhammad Ai Usman wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Idan ka tuna yadda aka rike cikin wannan gudani na mai kusan shekara da shekaru, gwamnatin shekaru a cikin wannan, sai yi wahala dama gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo ta ce yau dare ɗaya za ta iya seta har ta man fetur a ƙasar nan. Matuƙar ba matakin wannan aka gyara. Kuma idan ka duba batun abin da shi mai Kantibaro yake faɗa, dole ba yadda za a yi a ce ana haƙo mana a ƙasar nan a ce dole gwamnati ba za ta ba da wani tallafi ba. Kai tsaye ko kuma a taikaice. Saboda haka abin da shi Sanata Kabiru Marafa yake faɗa a cikin wannan wato abin da ake kira leburi ya kama da mutum. Dama can ana yi a lullube to yanzu ta tashi. Saboda haka ya kamata su binciko su Kabiru Marafa a matsayin na jagororin majalisa duk da wannan batu a gaskiyance nuna kuma ƴan Najeriya ne ke ƴan Najeriya sun hukunci.
Muhammad Ai Usman Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.